أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a majalisinmu wanda aka dauki shekaru muna karatun littafi na al-adabul mufrad, inda da ikon Allah subhanahu wa ta'ala da kaddarawar shi da taimakon shi ya taimake mu muka zo karshen littafin nan sati da ya huce. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan da yake ciki kurakurai, kuma Allah ya himana, Allah ba mu ikon aiki da abin da muka karanta a ciki. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan sabon littahi, littahi mai suna Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin, hanya ta magabata na kwarai wa'anda suke kokarin isa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, hanyar da suke bi, abubuwan da suke kokarin kiyayewa da kuma aikatawa a rayuwarsu ta yau da gobe, ba don komi ba, sai don isa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma samun yardar shi. Wannan yasa muka sa wannan littafi domin Allah taimake mu muma mu yi kokarin bin wannan hanya domin mu isa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shi ne burin dukkan musulmi, kuma shi ne fata ga kowa, shi ne ka isa zuwa ga Allah ya yarda da kai ba tare da an samu wata matsala ba a tsakaninka da Ubangijinka. Matukar bawa ba shi da matsala tsakanin shi da Ubangijin shi, to ya huta duniya da lahira. Da farko malam mai littahi sai fara da bismillah. Za mu ganta gata nan ita ce babba a harko, bismillahir rahmanir rahim da jan rubutu. Malam ya fara da cewa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Wannan kalma ta bismillah a harshe na Larabci shi ne ake ce ma jar ne da al-majrur, bi ma'ana da sunan Allah za mu fara duk abin da za ka yi ya kasance ka sa Allah subhanahu wa ta'ala a harko, za ka fara da sunan shi da kuma neman taimakon shi. Shi yasa idan za ka fara karatu ka ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai, za ka yi arwalla ka fara da bismillah, za ka yi yanka ka fara da bismillah, kenan ka fara da neman taimako na Allah subhanahu wa ta'ala a kan wannan ibara da za ka yi, kuma kana neman albarka ta Allah a ciki. Kalma ta ar-Rahman suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake banta da shi shi kadai, wanda babu wani wanda ya dace a kira shi da suna ar-Rahman, saboda kalma ce wadda ta kumshi rahama Ubangiji yalwatatta budadda wadda ba ta da shamaki kuma ba ta da iyaka. Kalma kuma ta ar-Rahim ita ma tana nihin rahama Ubangiji wadda kullum bayi a cikinta suke, kuma da rahamar tashi ce za su samu tsira a duniya da lahira. Hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahamar Ubangiji guda ɗari ce, ɗaya aka sauko nan duniya ita ce ke da kwai tsakanin uwa da ɗa, uba da ɗa, tsakanin dabbobi da ɗiyansu, tsakanin dukkan mutane, duka wannan rahamar ita ce aka rarraba mana, muke tausayin juna, muke ji da juna. Ya ce gomiya tara tara wannan sai a gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai ji kan bayin shi. Yasa yake cewa babu wani wanda zai shiga gidan aljanna sai da rahama ta ubangiji. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, to wannan rahama ta ubangiji tana nan tana jiran mu gobe kiyama, Allah sanya mu a ciki. Sai dai rahaman nan ta ubangiji Allah ya mata kaidi, ya ce inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin, rahaman nan ta ubangiji tana kusa ga suwa masu kyautatawa. Suwa masu kyautatawa? Masu bin Allah subhanahu wataala, masu iya, masu kiyaye dokokin shi. Sai wala yace alhamdulillah wahdahu la sharika la. Kalimata alhamdu suna ne wanda a harshen larabci mubtada ne da khabar, shine ambaton Allah subhanahu wataala da dukkan siffofin shi na kamala. Kalimata alhamdu siffan da ubangiji ne da dukkanin godiya cikakka. Wannan godiya sawa'un kana dalika kamalan bil azama aw kamalan bil ihsan, godiya wadda ta cika da kamala ta girma da kuma kyautatawa akan ni'imomi wanda Allah yake ma bayin shi. Allah subhanahu wataala abun godiya ne kasancewar ya siffantu da wannan sifa, kuma sifa ce ta kamala wadda ake siffanta shi da ita akan dukkan abin da yake faɗa kuma da dukkan abin da yake aikatawa. Haka malamai suke cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ya cancanci amin a gode mishi. Godiya wace? Godiya mutlaka, amma bayi tsakaninmu godiya ce mai kaidi muke. Idan mutum ya maka wani alheri ka ce Allah saka da alheri, ka mai godiya, na gode. Amma godiya ga Allah subhanahu wataala wadda ita ce ake cewa godiya mutlaka, godiya ka samu, godiya baka samu ba, godiya kana cikin nasara, godiya baka cikin nasara, godiya kana lahiya, godiya baka da lahiya, dole ka gode ma Allah. Shi yasa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da ya samu wani abu na jin dadi sai ka ji ya ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Idan kuma wani abu na rashin dadi ya same shi zaka ji ya ce alhamdulillahi ala kulli hal, muna ma Allah godiya akan kowane hali. Kenan kaga ita godiya ga Allah godiya ce a kowane hali, bawa ya samu kanshi cikin jin dadi da kuma cikin rashin jin dadi. Da yace lillahi, kalma ta lillahi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shi yasa yace wahdahu la sharika lahu, ba shi da abokin tarayya fi khalqihi fi mulkihi wa fi ibadatihi, gaba wajen halitta da yayi, wajen bauta mishi da ake yi, da kuma mulkin shi Allah subhanahu wa ta'ala bai da abokin tarayya shi kadai yake. La sharika lahu, bai da wani wanda ya kama mishi akai halitta, bai da wani wanda yake kama mishi a cikin mulkin shi. Haka Allah subhanahu wataala bai da wani kishiya wanda za a bauta mi in ba shi ba, shi kadai ake bauta ma Allah subhanahu wataala. Shi yasa a duk lokacin da ka dauki wata bauta ta Allah ka jingina zuwa ga wani, to a lokacin nan kai a ce kama Allah shirka. Allah subhanahu wataala shi kadai yake arzutawa, kana neman arziki Allah zaka roka. Allah subhanahu wataala shi kadai yake bada lafiya, kana neman lafiya Allah zaka roka. Ba a hana ka ba kai riko da sababi. Me riko da sababi? Ka je kai sana'a kana neman arziki, ka je kai aiki kana neman arziki, kai riko da sababi ka sha magani ba ka da lafiya, wannan duka riko da sababi ne. Amma samun arzikin, samun lafiya, samun wadata, samun duk abin da kake so, wannan kuma Allah ne zai baka shi. Kenan bawa ya kudirce wannan aran shi. Shi yasa daga ciki akwai su tawakkali, akwai su tsoro, kada ka ji tsoron kowa sai Allah. Idan ka ce tsoro, ba ana nihin tsoro da misali zaka ji na wani wanda zai zo zalunce ka, tsoro ko na wani barawo, tsoro ko na wani masharranci ko na makamancin haka, ba irin wannan tsoron ba. Ana nihin tsoro na Allah subhanahu wa ta'ala, gangariyar tsoro wanda kake jin tsoro a dukkanin halin da ka samu kanka kar ya kama ka abin da kake yi. Saboda yau bauta da kake ma Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hannuwa da kake yi a dukkan halin da ya maka, wai kada ka hannu zuwa ga saba mishi dan saboda kar wani mutuncin ka yi zubi a idan mutane kadai. A'a, ka ji tsoro kada mutuncin ka yi zubi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine babban abin da zaka ringa bibiyawa a zuciyarka, shine wanda zai zame maka wani abin da zaka ringa kallo, ka ringa kiyaye dokokin Allah. Ya kasance mutuncinka da kuma kimarka da kuma darajarka da kuma matsayi da kake nema a wajen Allah, kada sabon wannan da zaka aikata mishi rau. kenan kai kokarin kiyaye wannan in ya so daga baya wani tsoron kada mutane su zarge ka ko na abu wannan kuma biyo ba amma ya kasance tsoro na farko ya kasance tsoron ka ga Allah ne subhanahu wataala ba ga wani ba sai malik ke cewa lahul mulku wa lahul amd Allah subhanahu wataala shine mai mulki shine yake mulkin dukkan komi wanda dukkan wani abu mamallaki ne ga wani in ba Allah subhanahu wataala yace dukkan wani mai mulki da kake gani a nan duniya yace mulkin shi mulki ne ragaggen mulki Allah subhanahu wataala shi yake mulkin shi kuma shi yake mulkin wa'anda yake mulki qulillahumma malikal mulki tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al-khayr Allah subhanahu wataala shi yake bada mulki shi yake amshi mulki shi yake daukaka wani shi yake sabkar da wani Allah subhanahu wataala duka wani a hannun shi yake to duk wani mai mulki da gani a nan duniya mulkin shi ragaggen mulki ne saboda mulki ne wanda a da babu shi ya same shi kuma hallau nan da ba jima aka dan ba kuma hallau zai rasa shi mulki kujerar mai aski ce yau in ka hau dole he ka safka wani ya hau tunda kahin ka hau wani ne a sama to kaga bambanci da mulkin ubangiji shi mulkin ubangiji a da babu wani a saman mulkin kuma a gaba wani ba zai hau saman mulkin ba Allah shine mai mulki a da shine a yanzu kuma shine har abadan abada amma dan adam mai mulki ne a yanzu amma a da ba mai mulki bane kuma an jima safka sai daga mulkin wannan shi yasa kenan komi ne ne kada ya baka tsoro a duniya karewa sai Allah subhanahu wataala shi kadai ne mai mulkin da yake dawwama wanda babu wani wanda ya isa yayi tarayya da ubangiji a cikin wannan mulkin a ranar kiyama haka Allah subhanahu wataala zai ce limanil mulkul yawm ayi shuru yace anal malik amsa ta gagara wasu malumai suka ce Allah zai ba kanshi amsa yace lillahi alwahidul qahhar mulki na shi kadai ne Allah subhanahu wataala mai mulki ba wani mai mulki in ba shi ba kenan kada wani abu ya abin nan in ka kudirce a zuciya ka cewa duk wani mulki mai karewa ne idan ka zo wannan mulkin kai kokarin kai ka bar abinda in ka je gaban Allah subhanahu wataala an tambaye ka dalili zaka bada dalili kada kai kokarin musguna wa jama'a kada kai kokarin cutar da jama'a kada kai kokarin wawushe duke jama'a duka wannan abu ne wanda zaka tafi ka bar shi kuma hallau abinda ka dauka na zinubi yana sama wuyanka shi yasa malamai suke cewa dadin zinubi rishin dadin zinubi shine matsalar shi dadin shi dan lokaci dan kadan ne zai zo ya guje amma kuma zinubin shi yana nan a wuyanka yace dadin kuma la aikin alheri shi ma idan ka aikata shi dadin wannan da zaka ji lokacin da ka aikata shi kuma a duk lokacin da ka tuna cewa kai kuma zaka ci gaba da jin dadi amma shi saban Allah in ka tuna shi wata ran he gaban kai hawaki ka ringa tunanin wai ya zanyi in tuba anya Allah zai yahe mun haka zaka damu ka shiga cikin tsinwa har wata ran ka ga wani abu ya same ka tuna ka ce anya ba Allah bane ya kama ni an ce daga cikin magabata akwai wani wanda ya aikata wani zunubi shekara wajen 40 baya sai wata rana wata rishin lafiya ta same shi sai aka ce akramaka Allah ya wannan yace wannan abin da ya same ni yace ba yau ba a zuciyata yana zamne nake jiran shi dalilin wani zunubi da na aikata nan da shekara 20 baya yace ina sa ran wannan abin da na aikata shine biyo ne zai same ni idan kaga bawa wajen abin da ya shaki yayin dokokin Allah dole mu yi takatsantsan kar mu je abin ya ringa bibiyan mu ya biyo mu lokacin da mu shirya ba Allah kama mu akan shi sai malaka yake cewa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wataala shine mai kaddarawa a dukkan komi duk abin da ka gani Allah ne kaddara shi akan wannan kalmar tashi da yake cewa wa idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wannan kuma bambanci da halittunshi su bi ne suke yi sai abin da Allah ya kaddara musu za su bi amma Allah subhanahu wataala shi ke kaddarawa a dukkan komi kuma ba abin da ya gagara ubangiji kada kai tsammani akwai wani abu da ya gagara Allah babu shi kuma kada kai tsammanin akwai wani abu wanda zai faru ba Allah bai kaddara babu shi duk wani abu da ka gani ya faru Allah ne ya kaddara shi kuma Allah ne ya fata ya faru Allah subhanahu wataala shi ya kaddara ma Zakariya a lokacin da yake cikin hali na tsuha matashi tana cikin hali na tsuha sun kare aihuwa babu ta yanda zai al'adanci su aihu wannan bawan Allah wataran ya isko Maryam ya isko ta da kayan abincin da a lokacin babu shi a garin su yace yake ce mata anna laki hada daga ina kika samu wannan kayan abincin sai ta ce huwa min indillah wanda ya rizqu man yasha'u ne bi ghairi hisab ai wannan abin da gani daga Allah ne wanda yake arzar da bawa arzar da wanda yake dama to zakariya da yake wannan abin mamakin abin da babu shi a yanzu kuma gashi an kawo to hunalika da zakariya rabba a lokacin nan zakariya daga hannu sai ce ya ubangiji ina so a bani wanda zai gaje ni haka Allah subhanahu wataala yace mi inna nubashshiruka bi yahya musaddiqan lima bayni Allah yace muna ma albushir cewa zaka samu da wanda sunan shi yahya kaga ya tsari aihuwa amma Allah kaddara mu sai ya aihu haka Allah subhanahu wataala ya halitta annabi adam babu uwa babu uba haka Allah subhanahu wataala ya halitta hawwa'u babu uwa amma da uba haka Allah subhanahu wataala ya halitta annabi Isa babu uba amma kuma da uwa wannan duka iko ne na Allah subhanahu wataala alladhi yudabbiru al-amra kullu sai ma ne yace wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace ina mai shaidawa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah wannan kalma ce wanda ake cewa annafi wal ithbat korewa da tabbatarwa kore ma Allah dukkan wani abokin tarayya a wajen bauta da kuma tabbatar ma da Allah shi kadai ne za a bauta ma shine la ma'buda bi haqqin illa Allah ba wani wanda ya cancanci a bauta ma sai Allah shine abinda muke maimaitawa a cikin suratul samad qul huwallahu ahad Allahu samad haka nan Allah subhanahu wataala babu wani wanda yake kama da shi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir yace wa huwa mawsufun bi jami'i sifatil kamal Allah subhanahu wataala ya sifanta da dukkan sifofi na kamala shine Allah shine rabb shine khaliq shine razzaq shine mani shine mu'ti shine mudabbir shine al-malik shine al-malik shine al-khaliq shine komi Allah subhanahu wataala kenan bawa ya tattara duka wannan sifofi na Allah dangata su zuwa gare shi shi kadai kada ya ba wani daga cikin bayi irin waɗannan sifofi na Allah shi tauhidi ɗan uwa tauhidi shine asalin dukkan komi na ibada idan tauhidi ya girbce daga cikin rayuwarka ta musulmi to ka sani cewa ka rasa komi tauhidi a saman shine ake dora dukkan wata ibada rasa shi rusa ibada ce baki daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yake ce mishi da duk daukarkar shi da duk darajar shi da yake a wajen Allah Allah yake ce mai walaqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika mun maka wahayi mun ma wa nasar gabace ka wahayi yace la in ashrakta inda zaka ma Allah shirka la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin da an kata aikin ka baki daya annabi ne aka ga mana magana ina gani ina ga kai ina ga mu kenan kaga mu yi takatsantsan da gama Allah da wani a cikin ibadar shi Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ce kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma hallau manzon shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da haƙƙi a gare mu ta'atuhu fi ma amara dole mu wa manzo sallallahu alaihi wasallam da'a a dukkan umarnin da ya bada wa tasdiquhu fi ma akhbara dole mu gaskata shi a dukkan labarin da ya bada wa istinabu ma naha an wa zajara dole mu kiyaye duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma ya tsoratar da mu akai yace wa Allah yu'badallaha illa bima shar'a kuma kada mu kuskura mu bauta ma Allah sai da abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya wannan shine tabbatuwar cewa kai mabiyin manzo sallallahu alaihi wasallam ne kuma kai masoyin manzo sallallahu alaihi wasallam ne kame da'a ka hani idan ya hana ka ya kasance kada ka gaskata shi idan ya bada labari kuma kada ka bauta ma Allah sai yanda ya koyar sallallahu alaihi wasallam dole ne ka kiyaye haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam wajen san shi dole ka so manzo sallallahu alaihi wasallam dole ka girma manzo sallallahu alaihi wasallam dole ka me da shi shine gaba akan dukkan kowa daga cikin halittu banda Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala shine kawai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kamanta shi da shi ba amma banda shi a cikin bayi ko a cikin halittu babu wani irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ya ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wuri har guda hudu a cikin
a cikin Ali Imran yake cewa ma Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul, haka yake cewa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, haka yake cewa walladina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, haka yake cewa Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haka ya kira shi da suna Ahmad a cikin suratul Saffi. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, kaga wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yana da haƙoƙi akan mu. Allah subhanahu wata'ala yake cewa cikin suratul Fath, li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole a girmama shi, dole a ɗaukaka shi akan dukkan kowa a cikin bayi. Amma ni a wannan duka darajar da manzon sallallahu alaihi wasallam yake da, bai huta ba daga cikin suna na cewa shi bawan Allah ne, saboda wannan suna ne wanda Allah subhanahu wata'ala kira shi da shi. A cikin suratul Isra yake cewa subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu, sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tahi da bawan shi, ya kira manzo sallallahu alaihi wasallam da suna bawan shi. Haka cikin suratul jin yake cewa wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada, manzo sallallahu alaihi wasallam shine ake kira anan da sunan cewa mi sunan cewa bawan Allah ne kuma manzon shi. Manzo sallallahu alaihi wasallam shine khatamul anbiya wal mursalin. Satin da ina gari ne subdu ne aka yi muhadara anan wanda aka yi bayanin matsayi na manzo sallallahu alaihi wasallam tun daga aihuwar shi har zuwa wasu mu'jizoji wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake da, wanda muka yi bayani domin bada amsa ga wasu wanda suke zargin mutane da cewa wai ba sa son manzo sallallahu alaihi wasallam. Wannan magana ce ta zalunci wadda idan aka gaya ma mutum ita gaban shi ke faduwa, idan aka gaya ma mutum ita zai ji dama kame duk abin da za ka mai a jikin shi da ka gaya mai wannan kalma, saboda kalma ce mai yauni wadda ta kai matuƙa wajen zalunci, wanda ta wuce zagi hudda mutum ne kake daga musulunci kwata-kwata. Saboda rashin son manzo sallallahu alaihi wasallam mu ta daga musulunci, dole ne mu so manzo sallallahu alaihi wasallam. Mun yi bayani a wancan satin akan wasu mu'jizoji da yake da wanda ya mahi na sauran annabawan da suka gabata. Manzo sallallahu alaihi wasallam shine wata rana yana saman Uhud, dutsen Uhud, da shi da Abubakar da Umar da Uthman suna zamna a sama, dutsen Uhud ya ringa girgiza. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya buke shi ya ce zamna dan annabi ne a saman ka, sai Siddiq, sai kuma shahidai ne Umar da Usman, yace zamna dan kama jikinka. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya saman ka, dutsen Uhud ya zamna dan. Manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana a yakin Khaibar aka zo aka dauki akuya, aka yanka akuya, aka daddatsa ta, aka silalata, aka soya ta, aka dafa ta, aka dauko ta, aka sa guba, aka kama Manzo sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya sa a bakin shi, zai mai da hannu zai sa a bakin shi, tsokar wannan dai magana ta ce guba ce a ciki na ya Rasulullah. Annabi kenan tace guba ke da kai a ciki. Manzo sallallahu alaihi wasallam yace kowa hudda hannun shi daga ciki. A cikin sahabbai wani ya riga ya ce anan ya faɗi ya mutu, aka kira ta aka ce me yasa kika yi haka, tace in annabi ne kai wannan gobe ba za ta maka komai ba, in kuma ba haka bane ba shikenan sai ka mutu kowa huta. Manzo sallallahu alaihi kuma haka ya tabbatu har sai da lokacin shi sallallahu alaihi wasallam. A wata ruwa Abu Hurairah yake cewa domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu dukkan wasu darajoji wa'anda ake ba shahidai, wannan gubar da ya ji sai ta dan zaburo a lokacin da zai rasu, amma ba ita bace wai ba wai dan saboda bai samu bakariya da ita bane ba, a'a dan saboda ya samu martaba kuma halauta shahidai. Kan wani ma yace ai manzo sallallahu alaihi wasallam bai samu irin wannan martabar ba, sai wannan gubar ta zaburo a lokacin da zai rasu ya kasance ta zama daga cikin sababi na rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam. In ba dan shi ba, mala'ika ya sauko ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam ka yarda dan dauki ranka, haka aka yi hadisi ya tabbata ka yarda, sai da yace ai lokaci yayi mana ai babu wani matsala, tukana dauki ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo sallallahu alaihi wasallam mu'jizojin su wanda sun huce me yake da suna sun huce, mutum ya zo yana yawan ambata su kuma yayi imani da su, ya yarda da su, ya san cewa yahi kowa a zuciyar shi, yana karanta hadisan shi, yana karanta sirar shi. A wannan majalisin he da muka karanta littafi na Adabul Mufrad kune sheda, he da muka karanta hadisi 1322 wanda kawai muna so mu kwaikwayi yaya manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya mana adab, akhlaq, zamantakewa, zaka shiga ban daki, zaka huto wajen biya ga iyaye, wajen sada zumunta, wajen kumya, wajen kaza, ya zakai mu'amala da ƴan uwanka musulmi, duka so muke mu kwaikwayi abin da ya koya mana. Me irin wannan zaka zo ka zarga ka ce bisa annabi, wanda yake kokarin ya kwaikwayi duk abin da yace yayi shi ne yake kokarin ya kwaikwaya, kuma kullun hadi yake. Yanzu misali in a ce a cikin waɗannan hadisan da muka karanta akwai hadisi 1000 wanda suka inganta wanda kuma duka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo, duk hadisi in zamu karanta sai mun mai salati mun ce sallallahu alaihi wasallam, mun yi imani mun yadda cewa ko addu'a muka yi in mun mai salati ba addu'an nan ba ta zuwa ko ina. To ina mu ina yin wata magana mara dadi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa kamar ba ma ma maimaita abin da kake ji ana ta yawan zance a Nigeria da sauransu wannan da suke yi, mu muna ganin kamar abu ne wanda kamar muna jin kaikayi da rishin jin dadi a zo a rinka tattauna irin wannan akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ma zaka gani mafi yawa ba a ma damu ba da a musu magana, saboda mu a garin mu ba a girmama shi ba a rinka ma yawan ja'ija akan abin. In an yi gardama ko an yi rikici aka zo aka ce hadisi ya inganta ko bai inganta ba, aka zo aka tabbatar hadisi ya bai inganta ba ko ya inganta, shikenan kawai a huce wajen. In kuma kuskure ne in ya cancanci a hukunta, wanda ya kuskure a hukunta shi a huce wajen, amma a zo a ringa yawan maimaita zance wanda in kai ne a kanka ake irin wannan zancen da ranka, ba kai matsayin kowa ba, kai kanka baka ji daɗi ba a ringa maimaita irin wannan zance a kanka. Kenan ba abin da za a ringa tattaunawa ba ne ma. Dole su ji tsoron Allah su ringa kiyaye irin wannan abubuwa. Suna sa mutane cikin rudu, suna sa mutane cikin damuwa da irin jin irin wannan abubuwa, saboda kunne ma baya so ya ji irin wannan abubuwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wajen kyauta ake cewa Annabi Yusuf yana da rabin kyau na duniya, kayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ne lokacin da Hassan bin Thabit ya karyo kwana yayi ido huɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kawai bai san lokacin da ya fara waƙe ba. Ya rinka cewa wa ajmalu min kalam tura qattu aini wa ahsanu min kalam talid an-nisaa khulqta mubarri'an min kulli aibin ka'annaka qad khulqta kama tashaa. Yace ni dai a duniyan nan ban taba ganin wanda uwa ta aifa ba mai kyau irin ka ba. Yace babu. Yace kai an halicce ka baka da aibi ko guda, kamar kai ne ka zaba ka ce amma baki irin kaza, amma hanci iri kaza, amma ido kaza, amma kai iri kaza, amma hannu iri kaza, kamar kai ka zaba irin halittar da aka maka sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya huce wasa. Dole ne imani da shi, rashin imani da shi kafirci ne. Dole ne a so shi, rashin san shi kafirci ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum, haka yace dayanku ba zai yi imani ba hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi, yace wan nasi ajma'in, sai ya yi sona akan iyan shi da uwayen shi da kowa a duniya, to kana imanin shi zai cika. Allah kara mana san manzala sallallahu alaihi wasallam da kuma biyayya a gare shi. Mallan sai yake cewa wa ba'd, bayan haka fa innan nafsa tahtaju fi tariqiha ila Allah ila mushawwiqatin wa dawafi tadfa'uha 'ala al-'amal as-salih, yace dukkan rai ta mummuni musulmi tana buƙata akan hanyar ta zuwa wurin Allah, mai buƙata ce zuwa ga wani abu wanda zai zaburar da ita akan aikata ayyuka nagari. Yace walidalika, yace saboda haka ne najidu fi kathirin min al-ahadith, za mu samu hadisi da yawa at-targhibu fil a'mal as-salihah, wanda suke nuna mana fadala da kuma suke zaburar da mu, suke nuna mana abubuwan da ke da kwai na lada wajen aikata ayyuka na gari. Yace wa zikru thawab almutarattab ala fi'liha, kuma akwai hadisi da yawa wanda suka ambatar da abubuwan da Allah subhanahu wataala ya tanadar na sakamako a dukkan wanda ga dukkan wanda ya aikata wannan ayyuka. Yace wal qad jama'tu fi hadha alkitab, yace a cikin wannan littafi na hada al ahadith, hadisi allati tahuttu ala a'mal albirri wat ta'at, wanda suke zaburar da mu zuwa ga ayyuka nagari da kuma yin ta'a, raja'an an ya'mala biha muslim, ina fata dukkan musulmi yayi kokarin aikata su, fa usharikuhu al-ajr, domin in yi tarayya da shi cikin ladin da za a samu, wasawabu fadlan min Allahi al-Malikul Wahhab, wanda fadala ce daga Allah al-Maliku al-Wahhab, wanda shine mamallaki kuma al-Wahhab. Yace wa kadhalika, yace haka kuma kullu man qara'ahu 'ala an-nas, duk wanda ya koyar da shi ga mutane fil masajid, a masallatai, aw lakhasa minhu khutba, ko ya dauki wani bangare daga ciki yayi reziman shi ya khutba, aw muhadara, ko kuma ya gabatar da wata muhadara, fil haddi 'ala ta'atin min at-ta'at, domin ya zaburar da mutane wajen yin wani aiki na ta'a, fa amila biha muslimun falahu mithlu ajri, wani musulmi ya aikata shi ma zai samu kwatankwacin ladan wanda ya aikata wannan aiki. Yace limara wahu muslim, saboda hadisi ya tabbata muslim ya fitar da shi, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man da'a ila huda wanda ya kira zuwa ga shari'a kana lahu min al-ajr yana da kwatankacin lada mithlu ujuru man tabi'ahu kamar kwatankacin ladan wanda ya biyo bayan shi la yanqusu zalika min ujurihim shay'a ba a rage ma kowa daga cikin su ladan shi kenan idan ka ma mutum misali ko karatu akai ka aika ma wani saurara idan ya saurara ya aiki da wani abu kana da lada kai ma a ciki duk abin da zaka yi in dai taimako ne na kan aikin alkhairi to kai ma kana cikin wannan lada Allah subhanahu wataala yake cewa wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan yace wa as'alullaha an yasta'milana li khidmati dini muna roƙo Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya sanya mu masu hidima ga addinin shi wa an yashrah sudurana li ta'atihi kuma ya bude zukatanmu zuwa ga da'ar shi subhanahu wataala wa an yuwaffiqana li mardatihi kuma ya datar da mu da yardar shi wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tsira da aminci tabbata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da iyallan shi da sahabban shi wa sallama taslima sai malam yace alfaqiru ila afi rabbihi wanda matalauci ne yana nihin shikenan shi faqiri ne ila afi rabbihi zuwa ga neman afuwa ta ubangijin shi shine ake cewa wahid bin abdussalam bali Wahid bin Abdussalam Bali haka sunan shi wannan malamin an aihe shi ne a wani gari wanda sunan garin gashi nan Kufr Sheikh bi jamhuriyar Misr a Masar aka aihe shi shekara ta 1963 hijira kuma shekara ta 1383 wannan bawan Allah yayi karatu a jami'a inda ya karatu a shuba ta Luga anan ya samu license a bangare na adab da tarbiya hakanan malami ne mai da'awa zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda ya shahara sosai wajen yin ruqiya mutum ne wanda sananne ne a garin Misr wajen yin ruqiya Allah ba shi wannan baiwa shine ke bada labari yace wata rana yana ma wata mata ruqiya yace yana cikin karatu sai irin maganar nan da aljan yake yana ihote ihote sai yake ce mai kahuta sai yace bazan huta ba sai yace in baka huta ba karatu zan ci gaba da yi da addu'o'i yayin shiru sai ci gaba da karatu sai yace to zan huta amma nan huta ina zan shiga sai yace to shiga jikina mana sai yace mi zan daga jikinka bazan shiga jikinka bai ce mi yasa yace saboda da ka tashi da sai ka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir su dari ka karanta da sai su kuma wannan wiqaya ce kariya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shaytan ba zai rabe ka ba ma bari ya shiga cikin ka wanda ya karanta wannan da sai da ya tashi yayi sukuni la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir sananne ne sosai akan wannan kuma ya rubuta rubuce sosai akan wannan ma ya rubuta littafi mai suna wiqayatul insani min aljinn wa shayatin wannan littafi ne shahararre wanda yayi sosai akan wannan bangare wanda yana da masaniya sosai akan wannan bangaren ya riga cikin suna da aka mishi ana ce Mifatihu Afrika wanda ya bude Afrika me yasa yana yawan shigowa kasashen wannan na gwarawa su ne Congo da irin su kasashen wannan dai wanda ke da kai duhun kawurci a ciki yana shiga nan yaje ta da awana musulmantar da mutane an ce a hannun shi dubun na mutane suka musulunta sosai yana da wannan kokarin Wahid bin Abdussalam yana nan har yanzu da ran shi a can garin Masar amma ya dan kwambi amma dai da ran shi har yanzu kuma ya ci gaba da yin da'awa sai rubuta wannan littafi wanda yake hannun mu wannan littafi ya hada dukkan wasu abuwa na abin da ya shafi ibada abin da ya shafi ibada tun daga sallah tahara azumi hajji zakka komi kusan komi da komi yayi magana akan shi abin da shi ibada cinikayya hukumci bin iyaye zumunci kumiya tuba komi yayi magana akan shi maganar kuma da yayi akan shi wai ba bayi bane yayi na ka san menene kaza a shi kawai yayi wannan ne dan ya gaya maka fadalar da ke da fa aikata wa'annan ayyuka su kawai fadalar ce ya zabo akan duk wani aiki da zamu ringa yi na ibada ya gaya mana domin mu san abinda muke yi ga wani lada wani musamman da aka yi tanadi akan aikata shi kenan ya rage gare ka in kana san lada ka mai da hankali ka rike wannan abun gangan to shine malamin ya zabo mana duka
wasu hadisai wanda suka tabbata a kowane babi a babi na tahara miye matsayinta a wajen Allah wani lada aka tanada akan yin tahara wajen yin sallah miye matsayin sallah a wajen Allah wani matsayi wani lada aka tanada a yin sallah duka daban-daban wasu mun san su wasu kuma bamu taba jin su ba tana wasayin su Allah subhanahu wataala da tadda mu kuma ya sa mu fara shi lahiya mu kare lahiya kuma ba mu ladan abin da yake ciki mallan sai fara littafin shi da cewa kitabut tahara babu da zai magana akan at-tahara tahara tsarki kenan to a litattawai na fiqhu an saba mafi yawa idan za a yi magana akan tahara a hurko a dauko tun daga fari tahara ta kaza tahara ta kaza tahara ta kaza shi ko mallan yayi wannan ne domin ya ba mu fadala dake da kai a yi ita wannan tahara ita dai tahara abu ne sananne Allah subhanahu wataala yana son masu tsarki inda yake cewa inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son masu tuba kuma yana son masu tsarki Allah baya son kazamta haka nan a wata aya Allah yake cewa fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin Allah yana son masu tsarki mutum ya kasance cikin tsarki din ma ya kasance tsarki na hadasi ko tsarki na khabasi to me yake cewa at-tahara a harshe na larabci ita ce an-nazahatu wan-nazafa shine tsarkaka da dukkan wani abu na datti ko na kazamta a wajen kuma yare na malumai ita ce ake cewa raf'ul hadath wa ma fi ma'anahu dauke dukkan wani abu wanda yake kazamta ga dukkan wani abu wanda yake kama da haka ya kasance ka kawar da shi daga jikinka ko daga tuhakka tukwana ne ka tankari yin bauta ta Allah subhanahu wataala ita wannan tahara ana ambatanta a wurare guda biyu tana da kenan ma'ana guda biyu na farko shine zuwalul khabas wa huwa an-najasatul maqsud minhu taharatul badan wath-thawb shine misali wani gwalalo hutsari ya taba jikinka to ka tsarkake jikin wannan naka ko wannan tuhar taka daga wannan hutsarin to ka tsarkaka na biyu shine ya kasance kai tahara wanda take bude maka kofa zuwa ga ibada kana da janaba ko da ka shiga kai wanka idan baka yi niyya ta yin wankan janaba ba wannan wankan naka bai ba sai ka zo kai tahara ta musamman dalilin wannan wanka da wannan janaba da gare ka kai tahara ta musamman shine wankan janaba to wanka je kai ibada zaka yi arwalla ka san baka da arwalla ba zaka tinkari sallah ba ko tawafi sai kai arwalla wannan ita ma ana ce mata tahara kenan kaga tahara wanda zamu magana akan ta ta shahi wa'annan guda bin baki daya ka tsarkake jikinka daga dukkan kazamta kuma har lokacin siffanta da tahara a lokacin da zaka tinkari wata me yake suna wata ibada bayan haka nan shi kalma ta tahara musulmi ana mai itlaqin cewa shi yana da tsarki kafiri shi kuma najasa gare shi wannan tahara da ake zance ta musulmi tahara ce ma'anawiya ba tahara bace ta hili me tahara ma'anawiya kasancewa ka shiga cikin musulunci to yanzu kai kin nan ba me najasa bane ba amma kasancewa ka ba musulmi ba ka zama najasa ko da a ce kai karshen wanka ka sa sabbin kaya bakka da datti ko kana a jikinka kasancewar babu musulunci a wuyanka to kai najasa gare ka shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa innamal mushrikuuna najsun fala yaqrabu almasjid alharam ba'da amih ma'aza mushrikai najasa shi yasa daga ka musulunta in ka amshi kalmar shahada sai ka zo kai wankan janaba wanka ne na tahara na shiga cikin musulunci wanda zai wanke ka daga wannan najasar taka to anan sai mallan yake ce mana babu fadlul wudu zai ka mana fadala ta yin arwalla idan ka ce arwalla shine kofar da zaka bude wajen zuwa ga ibada tsarkin da zaka dauka wajen yin ibada wannan kuma yana shiga har zuwa ga wankan janaba saboda shi ma sai kai arwalla a cikin shi a wani a wata sifa ta shi sifatul kamal ta shi sai kai arwalla kuma ko da sifa waccece kai wadda ita babu arwalla a cikin ta ita ma kana zuwa kai sallah wace ce sifar da ba sai kai arwalla ba yanzu misali ka zo kai wankan janaba da ka wanke kasamta take jikinka kawai sai ka wanke kanka so uku kawai ka zuba ruwa a jikinka duka sai ka tayi wanka janaba ne inda ko ina ya samu ba da ka wanke najasai
kai koyu kawai ka wanke kanka su uku ka shiga ruwa ko ina taba ka ci shikenan mun kanya raba wasu malumai ne suke cewa sai ka kurkure bakinka ma ka shaka ruwa dan ya kasance ne ka sa ruwa a ko ina a jikinka baki ya samu kuma hanci ya samu amma an kai haka mai tunda akwai wanda sifar da aka bada kawai in ka samu wani teku ka fada a ciki ka huto kawai kai da niyyar wanka janaba kai kawai ka janaba to wannan akwai sifatul kamal irin sifatul kamal da take wurin zo kai arwalla kai arwalla tsafta kare in ka kare ka wanke kanka so uku ka zuba a kotanka na dama ka zuba a kotanka hana hagun kuma sai ka zuba a sauran jikinka shikenan to wannan duka yana shiga ciki duka kowanne kai a cikin wannan wankan kana izuwa lokacin nan kai sai kai sallah kenan ana consideran ka a matsayin mai arwalla a wannan hali simala yace fadala da ake samu a wajen yin arwalla sai yace alwudu wa alamatul muslimina yawmal qiyama arwalla alama ce ta musulmi gobe kiyama arwalla da muke yi wannan yana daga cikin alamomin mu da zamu bayyana su a gobe kiyama tsakanin al'ummomi baki daya shine arwallar da muke yi gabaɓon da muke wankewa kullun su zasu zama alaman mu daga an ganmu an san su wane ne an san al'umma ce ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace fa fi sahihai an abi huraira hadisi ya tabbata a cikin sahihai daga abu huraira Allah kara mushi yarda yake cewa samitu rasul samitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ummati yace al'ummata yud'auna yawmal qiyamati za su zo ko za a kira su gobe kiyama gurran muhajjalina min athal wudu suna haske suna walkiya wuraren guraban su na arwalla suke wannan hasken yace fa man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al wanda yake so ya kara ma wuraren da zai samu haske a jikin shi yace to ya aikata me yake ni huskan mu da muke wankewa za ta ringa haske kan mu da muke shahawa zai ringa haske kunnan mu da muke shahawa zai haske kahuwan mu hata hannuwan mu har zuwa nan ga duka za su kwashi haske yake cewa wanda yake so ya kara bi ma'ana idan kakka tsaya a bakin idan sau in kana so ka zo hannan kenan ka zo hannan nan din ma zai kara da walkiya wanda yake wajibi shine nan to dan dai ka tabbatar ko idan ya samu ruwa har idan wannan gwiwar ta hannunka ya kasance babu lum'a sai ka dan kara ka je sama saboda ka huta daga cikin shakka yace to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'ummata za su zo gobe kiyama suna masu haske a wannan guraban nasu na arwalla daga an gansa an san su wane ne an san al'umman manzon rahama ce sallallahu alaihi wasallam yace rawa muslimun an abi huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarata fa qala assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo makwantai sai yake cewa assalamu alaikum dar qaumin mu'minin amincin Allah tabbata a gare ku gida na ɗan uwa mummunai wa inna insha Allah bikum lahiqun mu ma muna kan hanya mu ma za mu zo mu same ku wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana manzara sallallahu alaihi wasallam yace kaito na so a ce na ga ɗan uwan mu qalu sai sahabbai suka ce to ya rasulullah awalasna ikhwanaka mu ba ɗan uwanka bane ba ya ma'aikin Allah ya zakarin ga bejan ganin wasu wanda ba mu ba kuma ga mu a tare da kai mu ba yan uwanka bane ba sai yake cewa antum ashabi yace ai ku din sahabbaina ne ku abukaina ne haka wannan cikin daraja ta sahabban mazala sallallahu alaihi wasallam tayi ku sahabbaina ne sahabbai ba abun wasa bane uwa dole mu girmama wannan bayan Allah addinin nan inda gum suka yi da bakin su suka mutu da kayan su da mu samu komai ba ba su bane ba aka ce musu ku tashi ku yi arwalla da yanda ake da Allah ya ce idza kuntum ila salati faksilu wujuhakum da annabi ya koya ta ba su bane aka koya ma ba su bane sai koya ma na bayan su inda gum suka yi suka kama bakin su wani ya iya arwalla wani ya iya yin sallah wani ya san azumi ko zakka wani ya san alqur'anin ma alqur'anin ma ta hadisi ya biyo alshi hadisi hadisin su hadisin sahabbai inda gum suke walla da an samu matsala har wani kaga yazo ya zamana kawai haka nan wa'annan sune abin zagi a wurin shi annabi yace ku sahabbaina ne wa ikhwanna alladhina lam ya'tu ba'd yace ɗan uwana da nake magana sune yace busu zo ba har yanzu busu zo ba amma za su zo daga baya fa qalu kayfa ta'rifu man lam ya'ti ba'd sai suke cewa ya rasulullah
wa'annan idan sun zo daga baya ya zaka gane su ya zaka gane su ya zaka san su alhali kuma ka ce cikin al'umma ka suke in aka zo taron kiyama kowa fa ya zo al'umma annabi adam ta zo ta annabi nuhu ta zo ta annabi ibrahim ta zo ta annabi shu'aib ta zo ta annabi yaqub ta zo ta annabi musa ta zo ta annabi isa ta zo yahya zakariya yas'a zulkifl ayyub kowa al'umma kowa ta zo kuma kowa dubunne ne dai dai ne ke da kai wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya bani lawa da yace wani zai zo shi daya wani zai zo bai huce mutum goma amma yace akwai wanda za su zo da duhun jama'a har sai da ne tsammani al'umma ta ne aka ce al'umma annabi musa ne manzala sallallahu alaihi wasallam yake faɗa to haka al'ummomi za su ringa zauwa yanzu mutanen da aka binne a ƙasa da wanda suke saman ƙasa a yanzu wanne suka yi yawa estimation ce aka yi wa aka ce wajen sanwoyi miliya ke da kawai mutane a ƙasa a wata estimation da sanwoyi miliya yanzu mutane suke saman ƙasa mutum si miliyar ne sati miliyar ko wita ne ko wil miliyar to sanwoyi miliyar ke da kawai abin na ƙasa bata ko shi a kullum sa aiki mu ma wannan da shekara 100 babu kowa haka ne wai duk wanda yake rai wanda aka aiwa wai duk wanda aka aiwa in dai yau ya zo duniya wanda shekara 100 wallahi ba kowa muna sama muna cikin ƙasa duk rikicin da muke yi nan da shekara 100 ba mu aje nan rikici adawa rigima nema ba kowa takan yi aka tambaye wani ma nan da shekara 100 ka san wane ce ina jin shi dai wata ran ina ji ana fa babu wanda ya san wanda ya san ka ba ba abin da zai ma maganin wannan bala'in na rishi in nace rishi na cewa wata ran babu kai ba abin da zai ma maganin shi illa kama kanka tanadin wannan lokacin in yaso tanadin shi kuma shine ne kai kokarin kiyaye duk abin da Allah ya kiyaye da yin abin da zai zama maka guzuri ka dauki kanka kamar dan balaguro ne kamar yadda annabi ya faɗa ka kama hanya to kai kokari ka dauki abin da zai zama maka guzuri akan wannan hanyar ta abincinka ne ruwanka ne ɗan kudinka duk mai balaguro haka yake ya dauko support din shi ya shirya tayar shi komi duk abin bukatar shi ya dauka ya rike ya kama hanya ya balaguro to wannan hanyar da muka kama muna cikin tahiyya to mu shishirye baliz din mu ya kasance mun cika shi tak da ayyuka na alkhairi mu tsarkake zuciyar mu Allah ya taimake mu mu yi saboda shi Allah ya ba mu ladan abin da muke yi dukkan na ibada wani abin in ba ya koyi ba mu kokari mu yaki sheidan akan in mun yi shi ya zama dan Allah aka yi shi in kuma abin muna iya koya mu koye kamu mu kamu wani ma bai san ba me kake aikata tsakaninka da ubangijinka ba wanda ya sani tsakaninka ne da ubangijinka kana kokarin yin wasu abubuwa wanda Allah kadai sani to yi kokari ka ringa adana irin waɗannan abubuwa wata rana wani abu zai zaburo kaga an rasa yadda za a yi da kai me yasa saboda wata alaka ke da kai tsakaninka da ubangijinka babu wanda ya san wannan alaka daga kai sai shi a cikin magabata akwai wanda sai da shekara sama da 20 yana tare da matar shi da kyar bayan shekara 20 ta gane cewa yana yin azumi a kura ne kun da ke azumi rani kun da ke azumi bata sani bar san bai na azumi ta ta ita ma kawai daga bayan hankalin ta ba ta a kura ne kun da ta ajiye abinci tana isko shi da dare a lokacin nan ta ka aka cewa kowa ne azumi ne ashe duk wannan lokacin azumi ne ke me yasa wai dan kan ma ya ce mata shirya mun wani kayan shan ruwa wani dan adam ya san ya ma Allah wata ibada me yasa kawai tunanin shi guziri yake so ya ma kanshi zuwa ga Allah subhanahu wataala shi kuma shedan yana nan so yake lalata wannan guzurin naka to he mun kiyaye Allah ya taimake mu mu tanadi mai kyau mu je gurin Allah da shi kuma tsarkakeken aiki kuma karbabbe a wajen Allah subhanahu wataala sabai suka ce ya zaka gane su sai yake cewa a ra'aita lau anna rajulan yace shin a ganinka inda a ce mutum lahu khailun جر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. سأنا صلى الله عليه وسلم يكتير ما سأفعل توشق أغنون إذن دايم ينادى وندوكي أتكان دواكي وأن دبقاكيني ولك أما دوكي ناشي باينش أكوي خوري إذن يسكونا دواكين ينا إيواري دوكي شكوبز إيواري أبا suka ce kware ku ya rasulullahi zai iya ware kayan shi tunda duka dawakin bakake ne shi kadai ne nashi ke da kofari a jiki sai ce to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ha fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina min alwudu yace to su wa'annan da nake fada yace za su zo suna masu haske na wajen yin arwalla yace wa ana faratuhum ala alhaut ala ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سهقا سهقا ماذا رسول الله يقول وحكذا قال سنة والكيا وجن أرول لس يقول كمني ميني واندزن شوغبان تيسو زواغ حوض tabki na gobe kiyama wanda hasken shi yahi madara haske zakin shi yahi zumuwa zaki wani tabki ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka bashi zai kira al'umma shi zo su sha wannan ruwa a tabkin kofukan da ke da kai a bakin tabkin sun yi yawan tarmamu na sama wa san yawan su sai Allah yace to haka yawan wannan kofukan suke a bakin wannan tabki haka za mu zo al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yazo babu turayya ba kowa ba komi kowa zai samu kuma kowa zai sha kuma duk wanda ya sha ba zai ƙara jin ishuwa ba har abada shine haud yanzu sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai dai sai an zo za a sha wannan ruwa sai ce sai ga wasu mutane sun zaburo za su zo sai a kora su mala'ikai suke kui baya su kora su baya yace za a kore su kamar yanda ake korai dabba idan ta zo shan ruwa a wurin da ba nata ba ba wurin shan ruwanta ba misali kana dabbobinka ka ka musu ciyawa da kayan shan ruwa ka aje musu sun zo suna sha sai wata dabba ta wani da taso ta zo wurin wannan ta sha ko ta ci wannan ciyawa ai korawa ake yi ita ma ta je wurin mai gidanta ya bata abincin ta ya bata ruwanta to haka su ma idan sun zo bakin haud yace za a kora su wasu ne daga cikin al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace to wa'annan wa su ma al'umma ta ne sai a ce mi a ya rasulullah mutane daga al'ummarka amma a bayanka sun sassauya addinin da kazo da shi sun kawo nasu sun kawo iyawarsu sun kawo dubarun suka yi ƙara-ƙara a ciki wannan shi ne kina maka sharrin bid'a duk abin da aka ce maka wannan abin bid'a ne kawai ka kiyaye shi kai da baka yi ba ma na sunnai gabaki daya har zaka je ka tankari wani sabo ka kirkira ma kanka ringa yi ka dora ma kanka sabon aiki ka tsaya kai wanda ya tabbata ma mana yanzu wanda ya hadisan da suka tabbata akan addu'o'i a cikin dari mun yi rabi ma addu'o'i muna yin rabi ma daga cikin addu'o'in da suka tabbata na abin nan nafiloli azumin muka ayyuka na alkhairi ga sunan ka guda rabi ma mun yi a cikin dari wanda suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har mu ƙara ma kanmu aiki mu ƙara ma kanmu wasu to duk wanda yake ƙara ma kanshi wani abu na addini dan zummar cewa ai ya kamata ai ba komi bane ba ka tambaye shi me yasa sallar asuba bai yin raka'a uku ai fatiha ce da sura da tasbihi subhanallahi subhanallahi subhanar rabbiyal azim subhanar rabbiyal a'la ko da tahiyya ya ƙara ɗaya ko biyu mana a cikin sallar asuba shi da kanshi sai ba kanshi amsa ce ba ta yi ba sallar azhar yayi shidda mana ko goma magruba yayi biyar shi da kanshi biya yi ba ko kuma sai ka yi kiro wata ibada ta musamman kace kana ganin ba komai bane ba yau dama kana gani ne ake yin sallah dama kai ne kace ya kamata a yi sallah ake yi to duk wata ibada da kake gani
sai ta samu asali daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take zama ibada. Duk abin da bai da asali daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba ibada bace ba. Duk abin da bai zama addini ba a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama addini a yanzu. Shi yasa da suka yi ta'arifin bid'a suka ce huwa meke da suna ibadatun meke da suna kirkiro wani abu ne a addini. Muhtari'a kirkiro sabon abu ne a addini. Wanda an ka kalle shi sai ka ce ibada ce, sai ka ce addini ne. Wanda ko mutum yana yin shi ne da niyya ya samu lada in yayi, to duk wanda ya wannan abin yayi bid'a ko bai da ladan komi a wajen Allah. Kuma ga mai irin wannan shine za a kora lokacin da yazo shan ruwa a gobe kiyama na alhaut. Mutum ya kiyaye kanshi da kirkiro abu wanda ba addini bane bai ringa ganin ya kamata a yi ya ringa yi, ko kuma in ya tambaya dalili a ce a'a kawai muna ganin ai ba komi bane ba, a'a ka kiyaye wannan abu. Kau duk abin da bai tabbata ba daga manzala sallallahu alaihi wasallam take yayi shi cikkan soyayyarka da bin manzala sallallahu alaihi wasallam, ta'atuhu fima amara, kame da'a abin da ya umarni, wa tasdiquhu fima akhbara, ka gaskata shi in ya bada labari, wajtinabi ma naha anhu wa zajara, ka kiyaye duk abin da ya hana, kuma wa alla yu'badallaha illa bima shara, kada ka bauta ma Allah sai abin da annabi ya shar'anta. Wannan shine cikkan bin manzala sallallahu alaihi wasallam da kuma san shi. Yace to haka za a kora su. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam daga an ce mishi ai sun sauya addini a bayanka, sun kirkiro nasu. Shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam yake suhukan suhukan kutai kutai banda bukatar ku. To kada ka shiga cikin wa'anda annabi zai ce bai bukatar su. Kullum huta muke Allah gama mu da manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa ya cece mu. Allah ya gama mu da shi a gidan aljanna. Allah kaza kullum so muke mu gama da shi sallallahu alaihi wasallam. To in kana so kai baya ko a kore ka daga cikin rundunar shi, wallahi ka dinga aikata bid'a. Idan kuma ba ka so, kai kokari ka tsaya akan sunnar shi. Wannan shine kawai tsira a gare ka. Ina fata an fahimci wannan hadisin da muka karanta guda biyu. Suna mana magana ne akan alwalla fadalar da gare ta, shine wannan wurin da muke yawan wankewa kullun, gababun da muke wankewa muna wanke su ne suna ƙara haske, gobe kiyama haske za mu tashi muna yi matakar mun ci gaba da yi. Za mu ga sauran farloli na alwalla a hadisai da za su zo a gaba insha Allah ta'ala. A nan ina ga za mu dakata. Abin da muka faɗa da dai Allah ba mu lada. Wannan muka yi kuskure Allah ya yi mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.